let us come out with free, fair, and credible primaries.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke bukatar jam'iyyarsa ta APC ta tabbatar da adalci wajen zaben fidda gwanin jam'iyyar ga masu son takarar mukamai a zaben 2019. Da alamu gwamnoni sun yi nasarar ture matsayar farko ta shugabannin jam'iyyar na zaben yar tinke da takaita hakan ga zaben shugaban kasa kadai. Zaben fidda gwanin shugaban kasa na APC ba zai haifar da wani sabon abu ba fiye da gangamin jam'iyya a Abuja dan jam'iyyar ta tsayar da shugaba Buhari a matsayin dan takara ba hamayya.
So but for the presidential election we all agree that will adopt a direct primaries for the presidential election.
Nan gwamna Simon Lalon na Filato ne ke cewa jam'iyyar ta amince da zaben yar tinke ga fidda dan takarar shugaban kasa ne kadai, amma duk sauran mukamai wakilai ne za su zabi gwanaye. Duk da haka Lalon ya nuna akwai kofarin zaben yar tinken ga jihar da ta ga za ta iya ta hanyar amincewar akasarin shugabannin jam'iyyar, sai a duba a ba ta damar hakan. Sakataren jam'iyyar Mai Malabu ni ya yi bayanin yadda lamarin yake.
Wannan tsari yana da cikin kundin tsarin mulkin wanda akwai delegate din sunanan, sannan kuma wannan ɗan membobin jam'iyyar wanda shi ake cewa yar tinke wanda shi ma akwai a kundin tsarin mulkin. Kowanne idan jaha suna sha'awar su yi za a iya a ba su dama, amma ba wai don wani bangare a jahan suna so ba ne, a sai su shugabanni wannan jaha din masu ruwa da tsaki na wannan jaha in suka haɗa kansu suka ce suna sha'awar su je su yi tinke, sai a ba su dama su je su yi. Don shi demokradiyya tsari ake bi, idan kuma abin bai saba tsarin mulkin jam'iyya ba to kaga za a bi.
Wasu 'yan takara na fargabar zaben fidda gwanin ta hanyar wakilai, wato delegates, zai ba wa 'yan amshin shatar gwamnoni ne nasara, inda 'yan bora za su tashi a tutar babu. Nasura da Malika, yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.